ba kamar yadda aka al'adanta ba, wannan karon mai martaba sarkin musulmi bai bayar da sanarwa da kansa ba, illa da ya rubutacciyar sanarwa da aka rarrabawa 'yan jarida da suka taru a fadar ta mai alfarma sarkin musulmin. Sanarwar mai dauke da sa hannun shugaban kwamiti mai baiwa majalisar sarkin musulmi shawara akan harkokin addinin musulunci Professor Sambowale Junaidu ta ce dukkanin rahotannin da aka samu daga shugabanni da kungiyoyin addinin musulunci da kwamitocin duban wata na kasa da na jihohin Najeriya sun nuna cewa ba inda aka sami ganin jinjirin watan Shawwal a jiya Lahadi, wace ita ce ranar 29 ga watan Ramadan. Sanarwar ta ci gaba da cewa mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar, wanda kuma shine shugaban majalisar koli ta harkokin addinin musulunci a Najeriya, ya aminta da wannan rahoton. Akan haka yayi matsayar cewa watan Ramadan na wannan shekara yayi farilla, wato ya cike kwanaki 30 kenan, don haka gobe Laraba ce za ta kasance ranar 1 ga watan Shawwal, kuma ranar da 'yan Najeriya za su gudanar da bikin sallar Eid al-Fitr ta wannan shekara. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.